ya gona soyayya shi zan yi dubayya na kara alƙunya lailai mu lailai yo bai din kauna murya mu tausawa sai mu rausayin wata rana
Saban.